Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 11 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala kanan labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine, yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammaci. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shi'a a Lardin Bagh da ke arewacin Afghanistan, inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikkata aƙalla mutane 8. Matakin Saudiya na bazata na yunkurin maido da alaƙarta da Iran ya ƙara wani sabon salo mai sarƙaƙiya a dangantakar ta ta diplomasiya da Isra'ila.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa tsohon gwamnan Kano, Sanata Ibrahim Shekarau, ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje kai masa a gida a jiya Juma'a.
Kuma a matsayina ne da shi muna shugabanni, ai ba zai yiwu ba rigima muke yi ta gaba ba. Sabani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyance.
Haka kuma wani rahoto da hukumar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada.
During that, I find it difficult in affording sanitary pads.
A duk lokacin da nake jinin al'ada bana zuwa makaranta saboda iyayena ba su da kuɗin siya mini audugan al'adan.
Haka kuma za a ji cewa kamfanonin aikin wato jigilar aikin Hajji da Umara sun yi kira wa gwamnatin Nijar da taimaka maniyetan kamar yadda sauran ƙasashe ke yi. Sai kuma shirin adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa duka wannan sai mun fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun rukunin Wagner na Rasha ne yake rike da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine, yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin, a cewar wani rahoton tsaron sirri daga ma'aikatar tsaron Burtaniya, yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikin su. Rahoton ya ce wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke ƙara haifar da babban ƙalubale ga dakarun na Wagner na ƙoƙarin ci gaba da kai hare-haren su zuwa yammaci. Duk da haka, ma'aikatar tsaron ta ce dakarun na Ukraine da sansanin dagar su suna fuskantar barazanar yunkurin Rasha na fatattakar sojin Ukraine daga arewaci da kudanci. Moscow ta ce kwace Bakhmut wani babban mataki ne ga sojojin Rasha wajen karbe ikon daukacin yankin Donbas na gabashin Ukraine. An dawo da wutar lantarki a babban birnin Ukraine kwana ɗaya bayan Rasha ta harba wasu jerin makamai a fadin kasar waɗanda suka lalata kayayyaki da cibiyoyin samar da makamashi. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shi'a a Lardin Bagh da ke arewacin Afghanistan, inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikkata aƙalla mutane 8. Wani kakakin 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaidawa muryar Amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazar-i-Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka sami raunuka. Jami'an yankin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci bikin. Abdul Nafi Takor, kakakin ma'aikatar lamurran cikin gida na gwamnatin Afghanistan da ke ƙarƙashin mulkin Taliban a Kabul, ya ce wani bam ne da aka ɗana ya haifar da fashewar, kawo yanzu kuma ba wanda ya gaggauta ɗaukar alhakin kai harin. Matakin Saudiya na bazata na yunkurin maido da alaƙarta da Iran ya ƙara wani sabon salo mai sarƙaƙiya a dangantakar ta diplomasiya da Isra'ila, wadda ke buƙace da ganin an daidaita ta, a cewar masu fashin baƙi. A jiya Juma'a, Riyadh da Tehran suka bada sanarwar cewa bayan shekaru 7 da yanke hulɗa, za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni 2, tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattabawa hannu sama da shekaru 20 da suka gabata. Yarjejeniyar wadda China ta shiga tsakanin ƙullawa ta janyo kakkausan sukan Isra'ila daga Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda ya bayyana kudurinsa na kawance da Saudiyar a zaman wani sashi na kawancen yaki da Iran a yankin. Shugaban ya hamayya na Isra'ila Yair Lapid ya ce hakan na nuni da wata babbar kasawar gwamnatin Isra'ila bangaren kudurin kasashen waje mai hatsari.
To nan ba da jama'a Murtala zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kai masa a gida jiya Juma'a, inda rahotanni ke cewa ba ta rasa nasaba da yunkurin da gwamnatin Kano ke yi na nemawa dan takarar jam'iyyar ta APC Nasiru Yusuf Gawuna a zaben da ke tafe na makon gobe. Sai dai a yi da wakilin murya Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Sanata Ibrahim Shekarau ya musanta hakan, yana mai karin haske game da dalilin ziyarar.
To gaskiya abin da ya faru, ina da wani aboki dan uwa dan kasuwa ne wanda ake kira Alhaji Sani Dahiru Yakasi SDY, contractor ne mai yin aikace-aikace, kuma dukkaninmu da muke gwamnoni mun san shi akan haka, kuma yana mu'amala da mu ta mutunci. Sai aka waye gari yau cewon ya rasu, saboda haka muka tafi aka yi jana'iza a kofar gidan sarki. Ana sallamewa da ka sallan jana'iza, sai kamu hannuna muka tafi muna jimamin wannan da ya rasu wanda ni da shi duk mun san shi, har muka ro gindin motarsa. Sai ce da ni za ka je makabarta ne, na ce a zan je. Sai ce to dan me ba za ka shigo mota ta mu tafi tare ba. Muka shiga mota daya, da aka gama tirar mamaci gwamna ya ce to zan karasa ladana ni na dauko ka zan kai ka gida. Nace na gode. Da muka zo muka shigo ce wanda mu zo mu kara addu'a, kuma a matsayina ni da shi muna shugabanni, ai ba zai yiwu ba rigima muke yi ta gaba ba, sabani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyance, kuma gurin da muka haɗu ba guri ne na siyasa ba. So gaskiya duk wani raɗe-raɗe da mutane za su faɗa, yau duk inda na haɗu da Ganduje za mu gaisa matsayinmu na shugabanni musulmi, haka kowane jagora. Tila ne da mutane za su ba da fassarori
lakari da matsayin shi dan takararsa a gurinka. Ana ganin ma kamar shukar ka ce a siyasance, da haka kamar za a iya cewa za ni ce ta tadda muje mu.
To Gawuna ba zan ce wai ba mani mu'amala tare da shi ba, shi kansa yana faɗa cewa a ƙarƙashin shugabanci na ya wato fiƙe haƙoransa a siyasa, kuma an zauna lafiya an tafi da al'amura lafiya lau, ba wanda zai ƙaryata wannan, kuma mu kanmu muna alfahari ba shi kadai ba. Abu in ka ɗauki sauran 'yan takarar, yanzu misali ka ɗau Malam Ibrahim Kalil, yau sama da shekara 40 aboki ne malaminmu ne, muna mu'amala da shi mun san juna har gobe. Kaga ma misali za ka ce wani wanda zan ɗauka ni aga Malam Ibrahim Kalil,
amma wannan baya nufin Your Excellency an rufe kofa tun da akwai kwana 8 masu zuwa tattaunawar yiwuwar aiki tare.
Zancen kofar tattaunawa a siyasance ai na ganin wannan kusan babu ita, domin duk da a siyasa ba a makara a kowane irin al'amari. So ban yi magana siyasa ba, amma dai ba zan ce ba za a ci gaba da tattaunawa da duk wanda ya nemi tattaunawa da daga ni har shi, har misali Rabi'u Kwankwaso da sauran shugabanni, ba wanda zai zo gidanmu mu rufe masa kofa.
Sanata Ibrahim Shekarau kenan a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari a birnin Kano. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
An ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar Hong Kong guda uku da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar China ya rutsa da su a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni 4.5 a yau Asabar, saboda kasa miƙa bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta Hong Kong ta tanada. Laifin dai yana da hukuncin ɗauri mafi yawa na watanni 6. Chao Hang Tong da kuma Tang Ngong Kwan da Tsui Hong Kong, jagororin rusasshiyar kungiyar haɗin kan Hong Kong da ke goyon bayan ƙungiyoyin demokuraɗiyya na ƙasar China, an same su ne da laifi a ranar 4 ga watan Maris kafin a bayyana hukuncin. Moscow ta ce za mu ci gaba. Wato Cho ya ce za mu ci gaba da yin abin da muka saba yi, wato yakar ƙarya da gaskiya, rashin mutunci da boye gaskiya, hauka da dalili, kawurar rabuwar kai. Zamu yaki waɗannan zalunci a duk inda muke. Dole ne mu tsayu akan tituna, a cikin kotu, kuma daga gidan yari. Mai shari'a Peter Law ya faɗa yayin yanke hukuncin cewa tsaron ƙasa na da matukar muhimmanci ga muradun jama'a da kuma ƙasa baki ɗaya. Matasa masu zanga-zanga a Georgia bayan tilastawa majalisar dokokin ƙasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece-kuce sun kuduri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin ƙasar, wanda suka yi amanar cewa ita ke nisanta ƙasar daga Turai. Dubban matasa masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin ƙasar Tbilisi a wannan makon. Da yawa daga cikinsu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sun ce sun dage akan cewa suna yi ne don goyon bayan jam'iyyar da ke ƙasar mai tsananin ɓangaranci ba ne. Babban dalilin da ya sa suka jajirce wa hayaƙi mai sa hawaye da kuma ruwan sama, in ji su, shi ne imani da sanin ya kamata tsohuwar ƙasar Soviet ta ƙulla alaƙa da Turai. Zanga-zangar ta ɓarke ne a ranar Talata a lokacin da majalisar dokokin ƙasar ta fara gabatar da wasu dokoki na wakilan ƙasashen waje da suka yi kama da dokokin Rasha da ake amfani da su wajen murƙushe kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula. Sakamakon matsin lamba daga masu zanga-zangar, jam'iyyar Green Party mai mulkin Georgia a hukumance ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin a jiya Juma'a domin farantawa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokokin, suna riƙe da alamomin da ke cewa mu Turai ne.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani rahoton da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a ƙasar Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci. Abin da ke mayar da wannan agogo baya a ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata. Wakilin Hamza Adan na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana.
Beatrice Awuni, ɗaliban karamar sakandare ta Nebayi Roman Catholic a ƙauyen Afare a jihar Ashanti, ba ta zuwa makaranta a duk lokacin da take fama da matsalan jinin al'ada sakamakon rashin audugan al'ada mai inganci.
Difficulties in my menstruations during that I find it difficult in affording sanitary pads.
A duk lokacin da nake jinin al'ada bana zuwa makaranta saboda iyayena ba su da kuɗin siya mini audugan al'adan, in kuma nayi amfani da tsumma ko kuma sufin kayana na isa makaranta sai kawayena su ringa tsukana na. Gaskiya bana jin dadin zuwa makaranta in na fara jinin al'ada. Wani sa'idin in namiji ma ya tuntube ni da batun su, ina amincewa saboda ya makeni na saya audugan al'adan.
You just buy some for me.
Wani rahoton da hukumar UNICEF ta Majalisar Dukkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a Ghana yara mata 9 cikin 10 ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci, abinda ke mayar da hannun agogo baya a kokarin da kasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata. Ganin yadda matsalan rashin samun audugar mata ke shafin karatun dalibai mata a wannan kauye, Hamdiya Abdullatif, wacce ke tafiyar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Ecomi Africa, kana malama a makarantar, ta bullo da hanyar samar da audugar da ake iya sake amfani da ita.
Aran da nake gwada musu abun yake cikin wannan lokacin ba su zuwa school saboda ba kudi a sayi pad, in yake wannan lokacin nan sai ba su zuwa school. Wadansu kuma da na tambaye su shi, wadansu kuma na use abubuwan da bai da kyau, in yake tamun da suke menstruation sai suna yeast ragogi suna yin da shi. Wadansu kuma ma saboda suna bidan kudi su sai nan maza suka neme su she su yadda don su samu kudi su sai pad. Isa sai ya bari ciki teenage pregnancy da school dropouts ya yi yau fabric kawai ne muka yi da shi ba chemicals ciki. Kuma material da muka yi su ne ya yi very hygiene product is antimicrobial. Isa an kasa bai harbor bacteria. In ka use ka kare shake wanki abinki fine simple ki shanya shi cikin rana ki kare ki nada abinki ki aje. Isa ya yi good for body mu yana prevent diseases kuma ya yi good for pocket mu. Don muna save kudi kuma yayi good for the environment don be kawo shara
din. Raise the pad up and smile.
Sai dai Hamdi Abdullatif na zuwa makarantu tana rarraba wa yara mata audugan al'adan da za su iya yin amfani da shi har na tsawon shekara ɗaya ba tare da ya lalace ba kyauta. Beatrice Awuni na ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Nibayi RC da ta samu audugan kyauta kuma ta yi murmushi sosai.
I'm going to feel comfortable in going to.
A yanzu zan iya zuwa makaranta cikin nishadi kuma na cimma burina. Na gode Ecomi Africa da wannan taimako. Sai dai ba matsalan rashin zuwa makaranta ga yara mata kadai ne audugan ke kokarin magancewa ba, har da na gurbata muhalli. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com da ma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:16. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Shirin a dawo lafiya na wannan mako zai duba wani batu ne na hatsarin karon jiragen kasa da motoci, inda a wannan mako wani jirgin kasa da ya hatsari da motar bus na ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 6. Karon jirgin kasa da motoci na sanadiyar asarar rayuka da dama a Najeriya. Irin wannan na baya ya hallaka wata mace yayin da jirgin kasa ya ji karo da motarta a Kubuwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a cikin watan Disamban bara. Hatsarin na Lagos da shi ne wanda ya fi lakumin rayuka masu yawa a cikin wannan lokacin. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya hada mana rahoto akan wannan hatsarin.
Shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos a sanarwar da ya baiwa manema labarai. Jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa nema Ibrahim Farin Lauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla 6 suka rasu, yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci da ke birnin na Lagos. A lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar Lagos, gwamna Sanwo Olu ya jajantawa iyalan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa. Haka kuma gwamna ya ce za a sauko da tautoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari. Mr. Bengawa Motoshin shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Lagos.
Tragedy that nobody prays for. But what is going on here now is that doctors have put these guys in what they call the triage center for them to be sorted out, and then those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that they have not been taken well taken care of, it is very wrong.
Yace yanzu haka likitoci da malaman jinya na iya bakin kokarinsu na bada agaji ga masu jinya, kuma babu kamshin gaskiya game da rade-raden da ake baza ta kafofin yaɗa labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ke kulawa da marasa lafiya. Kwamishinan ya ƙara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar Lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau, kuma gwamnati tana alfahari da su. Shi ma bangaren sa ministan sufurin jiragen sama sanata Hadi Sirika ya bada umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsura da ke gagashin ma'aikatarsa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos. Wata sanarwa da mataimakin sa ta fuskar yaɗa labarai Dr. James Odogo ya rataba hannu ya ce gwamnati ta damu matuƙa dangane da wannan hatsari. Wasu shaidun gani da ido dai sun shaida wa 'yan jaridu cewa direban motar safa ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa, watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi. Wannan dai ba shi ne karin farko ba da ake samun hatsari na mota da kuma jiragen ƙasa a Lagos da kuma sauran sassa daban-daban na Najeriya. Ko a kwanakin baya ma dai a birnin Abuja wani jirgi da ya taso daga Kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar gidan talabijin ta ƙasa NTA a lokacin da take ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin. Babban ya jifin murya Amurka daga Najeriya.
Yayin da ke ziyarar marasa lafiya na wannan hatsarin, kwamishinan kiwon lafiya na jihar Lagos Akinna Abayomi cewa yake
I've gone to the accident and emergency hospital on the Ibadan toll gate, expressway toll gate. I reviewed all the patients there.
Naje asibitin kulawan gaggawa da masu hatsari akan babbar hanyar Lagos zuwa Ibadan. Naga marasa lafiya suna murmurewa. An kai wasu kuma zuwa asibitin Bagada, su ma suna samun lafiya. Wata mace kadai ce a wurin da ta samu karaya kuma za a shiga da ita a matafiyata. Akwai wasu kuma ƴan kalilan a babban asibitin Lagos Island, wasu kuma na babban asibitin Orile dake Agege, su ma suna samun sauki.
And there's some at Orile Agege General Hospital are also doing very well.
Da 'yan sanda suka fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin domin daukar matakin hana faruwar haka nan gaba. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makiri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yako Makeri. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane.
To an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yiwu ba.
Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba, don hakinmu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar. Za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To madalla yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace Minista Sadiya Umar Faruk ya kamata ki fitar da mu daga cikin duhu. Shin wai mutum 100,000 da yake nufin kin fitar daga talauci ko miliyan 100 kamar yadda muka ji an ce? Kin faɗi. To gaskiya idan dai miliyan 100 ne to sai dai idan wata Najeriya ce, amma ba wannan da muke ciki ba. Domin mu dai ba mu gani a ƙasa ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad yace kasashen duniya ya kamata ku gaggauta hada karfi da karfi wuri daya domin ku samu nasarar kawo da duk wasu ayyukan ta'addanci da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko ina suke. Duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai harahari har ga jami'an tsaro da sauran fararen hula. Sako daga Haruna Muhammad, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakonmu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau yace yau kira zan ga sabon angon Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu da cewa dan girman Allah da manzansa idan ya duka da miki mulki ko kuma ka da miki madafin iko ka rike kowa da zuciya daya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba dan samu ro kasar mu ci gaba mai dorewa. A ƙarshe yake addu'a Allah ya bada ikon yi dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Ya fara da sallama ya ce a gaskiya talakan Najeriya yana cikin rudani da rashin sanin tabbas domin kotu ta bada umarnin a yi amfani da tsaffin takardun kuɗin naira amma shugaban ƙasa da gwamnan babban bankin Najeriya duk sun yi gum sun ki cewa komai sakamakon haka mutane ba sa karɓan tsaffin takardun kuɗaɗen. To daga nan kuma sai sakonmu na gaba shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban damamman bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Tasi Ungo Tudu da Ɗahir Zakin Soyayya suka ce makonni biyu ya rage a fara azumin watan Ramadana. Muna kira ga 'yan kasuwa don Allah da manzansa kar ku tsawwala farashin kayan masarufi. To sai mu ce amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajuga ya ce muna addu'a Allah ya daidaita mana lamarin ƙasarmu Najeriya ta yadda talakawan ƙasar za su samu sa'idar rayuwa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ya fito daga Aisha Humaira iyar Husaini Dango ta Karaso daga jihar Yobe ta ce ya Allah muna tawassali da suna wace 99 da ka zaɓa mana shugabanni na gari a wannan zaɓukan na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki. To sai mu ce amin. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To Sarfilu, a takaice dakarun rukunin Wagner na Rasha su ne suke riƙe da ikon gabashin garin Donbas na yankin Bakhmut na Ukraine, yayin da dakarun Ukraine ɗin kuma suke riƙe da ikon yammacin garin a cewar wani rahoton tsaron sirri daga ma'aikatar tsaron Birtaniya, yayin da dakarun na Ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikinsu. Rahoton ya ce wannan yaƙin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke ƙara haifar da babban ƙalubale ga dakarun na Wagner na ƙoƙarin ci gaba da kai hare-harensu zuwa yammaci. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar Shia a Lardinburg da ke arewacin Afghanistan, inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikkata aƙalla mutane 8. Wani kakakin 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaidawa muryar Amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na karrama wasu kafafen yaɗa labaran Afghanistan da ke babban birnin Lardin Mazar Sharif. Matakin Saudiya na bazata na yunkurin maido da alakarta da Iran ya kara haifar da wani sabon salo mai sarkakiya daga takarta ta diplomasiya da Isra'ila, wadda ke bukatar ganin cewa an daidaita ta a cewar masu fashin baki. A jiya Juma'a, Riyadh da Tehran suka ba da sanarwar cewa bayan shekaru 7 da yanke al'ada, wato da yanke hulɗa, za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni 2, tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru 20 da suka gabata. An ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar Hong Kong guda 3 da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar China ya rutsa da su a dandalin Tianmen a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni 4 da rabi a yau Asabar, saboda kasa miƙa bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta Hong Kong ta tanada.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar kodayaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com.
yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da kuma Dadi Balawi da ya hada shirin ya bada umarni sai injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.